daukakar manzon Allah azalan timfil azal timfil azal Allah ya nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukaki ne da halitta ba wanda ya kai kamar sa a daukakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine badadin Allah matsayin badadantaka da aka bayar ga annabi Ibrahim an bayar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda aka bayar ma ga annabi Ibrahim annabi Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam duk da daukakar sa Allah in zai kiran sa sunan sa yake fada ya Ibrahim wa nadainahu an ya Ibrahim arir an haza innahu kaja amru rabbika amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda Allah ya kira shi haka sai da girmamawa ya ayyuhan nabiyyi ya ayyuhar rasul shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwal halil yanda yake fada a hadisi walakinna sahibakum khalilur rahman law kuntum muttahizan khalilan min ummati lattahasu ababakarin halila walakinna sahibakum khalilur rahman huwal kalim shine kuma wanda Allah ya zantar da shi yanda aka zantar da annabi Musa shi an zantar da shi annabi Musa ma an zantar da shi ne akan dutse a kasa kuma kafin azantar da shi sai da aka ce da shi ihlan alayka fa halan alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa manzon Allah kuwa ina ai ba a ce sai ya cire komai ba alal duri Musa nudiya khala'a wa ahmadu alal arshi lam yuzan bi khalini alihi alal duri Musa nudiya khala'a wa ahmadu alal duri alal arshi lam yuzan bi khalini alihi wa ruhu man abadan taqaddasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ruhul lahi inda annabi Isa yake ruhul lahi to manzan Allah mai ruhul lahi ne fiye ma da annabi Isa ruhi ne na wanda yake ya tsarkaka ko yaushe lin firadi ulahu saboda kadaita daukakar sa saboda kadaita daukakar sa daukakar sa duk waɗannan da aka ba su sufofin nan bas kai kamar shi ba shi yasa an san ya samu fiye da yanda suka samu manzan Allah shine mai albishir an aiko shi mai albishir ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira shine mai gargadi kai manzan Allah shine zar shine rayuwar wannan halitta gaba daya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar rai ne a cikin halittar nan shi yasa yake ma ko taro aka samu jama'a sun taro basa ambaci manzan Allah ba sai a ce ai sun zamo gawawwaki ne wa iza ukhilla bi zikrihi fi majlisin fa ulaika al-amwat fil ahya'i duk wani taro da za a yi ba a faɗi manzan Allah ba to taron gawawwaki ne gawawwaki ne ko ka gansu suna motsi amma a haƙiƙa gawawwaki ne rayuwa ta haƙiƙa ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zama da manzan Allah manzan Allah shine ruhu hazal kauni ran wannan halitta kai al'ajabin daukakar sa al'ajabin dadin fadar sa wanda yake din mai hankali ba abinda yake jin dadi irin ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai taimako ga duk wanda yaje wajen sa neman taimako muna roko mu samu taimakon albarkacin sa Allah ya Allah taimaka mana Allah ba mu taimako albarkacin manzon Allah shine wanda yake mai karamci shine mai karamcin da ba mai karamci kamar sa wanda gaba daya da duniyar da lahira duk daga baiwar sa ne fa inna min judika dunya wararrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam wajuduhu baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam islamu hazal kauni shine gyaruwar halittar nan baiwar manzon Allah shine halitta gaba daya ta gyaru shi manzon Allah shine wadatar halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wadatar halitta shi yasa da an ban manzan Allah ko an talauce da an ban manzan Allah to an talauce ya tsawaita kwarai girgije kansa yana mai shayarwa da fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi girgijen hadarin da shine ke zubda ruwa jama'a su samu to shi kansa in ya rasa ruwan wajen manzo yake zuwa nema manzan Allah abin zabi kanzul anami shine taska ta halitta gaba daya shine shiryar halitta gaba daya taskar halitta ce gaba daya shiriya ce ga halitta gaba daya shi kam wata ne in ka tare shi haske ne da shi kamar wata hasken da yake mai sanyi ba irin hasken rana ba, dan shi hasken wata abin da yasa ake kamantawa da shi saboda yafi saukin fuskanta. Sai ka fuskanta ka ji dadi da kallon sa, ba ka ba hasken rana, hasken rana ba, hasken rana an kace zaka fuskance shi, to yanzu nan idan ka zai ringa mushibushi sai ka kasa ganin na sama. Manzo Allah kaman zaki yake, in kace zaka fito na fito da shi, koki ne da baiwarsa take ta kwarara, take ta zubowa ta ko ina, wato an samu tashbihi har guda uku anan, wanda yake dukkanin su tashbihi ne baligi, saboda an shafe adatu tashbihi, an shafe wajhu shabahi, shi yasa an samu tashbihi wanda yake baligi kuma har a fuska uku, abu uku, an kamanta manzo Allah da wata, an kamanta manzo Allah da zaki, an kamanta manzo Allah da kogi, bari ma a hakika su ne za a kamanta da manzon Allah. Shi yasa Shehu sai ya istidraki yace me bal fauka haza, to wannan shine istidraki, malaman balaga suke cewa da shi istidraki, yanda Ibn Hijjat al-Hamawi yake cewa faqultu mustadrikan lakin ala warami ko qalu lana nara qalu nara laka aishan ba'da furqatina faqultu mustadrika. To shi ya kawo abinda malaman badi'i suke kira istidraki, kuma ana yace bal fauka haza, bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya huce duk wa'annan su ne za a kamanta da shi, ba shi a kamanta shi da su ba, kulluhu gaba ɗayan su in aka hada su min juz'ihi, yanki kankani ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, in an gama hada su din Abu Tammami yana yaban wani, sai yace ayban na, sai yana yin wata kasida ta sa siniya, yake cewa iqdamu amrin fi samahati hatimi fi hilmi ahanafa fi zakai iyasi. To a wajen akwai wani filosof Farabi, saboda irin tunanin filosofa sai ya nufin wato ya kawo suka akai, yace da shi to ya zaka kamanta wannan sarki da wayannan da ka ambata, alhali sarki aidi ya fi su. Sai Abu Tammam nan take da yayin tunani yace la tunkiru rabbi lahu man dunahu masalan min al ba'sa'i min al ra'i thumma al basi fallahu qarrabal aqalla linurihi masalan min al mishkati wan nibrasi. Yace Allah subhanahu wa ta'ala yace masalu nurihi ka mishkati, fi ya kamanta haskensa da abinda bai kai kamar hasken nasa ba, ai ba dole bane sai an ce mushabbahu bihi yafi mushabbahu ta ko ina, kuma aka ce to ai shi wannan ma ai an hada masa sifofin ne gaba daya, su wancan kowanne a cikin su ya dau sifa daya ne, wata sifar da ya dauka ta hasken ce bai dau sifar sa daukantaka ba, wa ya taba cin an yi fada da wata har ya ga bayan wanda suka yi fada da shi, zaki sifar da ya dauka ta sadaukantaka ce bai dau sifar haske ba, wa ga fuskar zaki da kyau, ai zuwa sifar zaki ba ta da kyau, ko fuskar zaki ba kyau ne da ita ba, fa in lam takun mir'atu abdad wa samatan laqad abdatil mir'atu jabhata raigami shi kuma kogi sai dai baiwa, sai dai baiwar amma ba shi da sadaukantaka, amma shi ya hada duka baki ɗayan su ma kamar yanki ne nasa, mal juzu waye zai kwatanta dan kadan indal kullin ana fadar duka, ma adnahu al'ajabin komawarsa baya, al'ajabin zamowarsa baya. Wannan ne yasa duk sanda wanda yake gwanin magana yace shi ba abin da yake so illa ya tsaya ya boga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to baya iya samun abin da yake buri a cikin yaban sassan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai yazo kawai da abin da yake iyawa. Sai Ibn Yusuf da bani yake cewa maqamu ajallil rusuli ala wa afhamu fa ma za yaqulu al majhuna wa man hum. Na'am jitu a haki ba'ara ma na hanu na famu li kai ma yusalli sami'un wa yusallimu. Da ai mazaimu ya fiyayyen halitta ya fi girma daga duk wani baki ma da yace zai yabo gare shi, wanda Allah ma yabe shi yanda a Hamziya yake faɗa azzamallahu فَفَرَ لَهُ عَزَّمَ الْخُلْقَ جَمِيعًا وَمِنْهُ بِأَمْرِهِ إِيلَاءُ فَمَجِيءُ الْأَنَامِ مِنْ بَعْدِ هَذَا خَبَرٌ سَاهَ مُنْتَهَى الْتِدَاءُ duk sanda wani mai sanya ban manzo Allah ya nemi ya yabo gare shi to baya iya samun abin da yake buri sai dai yazo da abin da kawai yake iyawa sai dai da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk kankantar abin da kazo masa sai ya karba sai ya karba yanda Shehu Ibrahim yake fada a wani baiti walam adri illa anna ahmad shafi'un liman qala sidran fi sanahu wa ma amin fa illam yakum garsaha anka laqad jara bihi masalun wal urbu ma gayyaru al masal ni a iyaka sani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kaje da yabo gare shi ko da sidira daya ce to sai ya ceto gare ka sai ya ceto gare ka dan wannan yazo ana tafadarsa kamar karin magana shi yasa yau ko da ma ba hadisi ne ingantacce ba ai ya zama karin magana larabawa ko an san su da al'ada cewa abin da yazo a matsayin karin magana to ba sa sauya shi ba sa sauya shi to ya Mustafa al-Akwani ya bin zabi a cikin halitta ga bawan janibunku barhama shine barhamu fashfatihi kai ceto a cikin sa yazo wajenka burin sa kawai shine ya samu a ce kai ceto a cikin sa kai abun mamaki irin yawan laifuffukansa sun yawa abun ya kai abun mamaki wato a cikin kasidar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya kawo fi'ilin ta'ajjubi ha hudu can ma a alahu ma a halahu ma a danahu ma a janahu ma a janahu sannan kuma ya kira sunan manzo Mustafa haguri hudu ya kira Mustafa ya Mustafal akawani kawala kiyaniha ya kira shi da wannan sunan nan ma kuma ya Mustafal akawani abda janabikum a can baya fal Mustafa kanzul anami sannan a ƙarshe zai ce lil Mustafal marjuwi fayru hibahu cewa yana nuna dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mustafan ne a hakika an zabe shi fiye da duk yanda wani zake hangi an zabe shi fiye da sanin kowa a halicu yana roko daga gare ka ka fidda shi ya Rasulullahi daga daren rashin sani daga daren jahilci wato wannan kuma wato yana daga irafatul mushabbahi bihi lil mushabbahi laili din ne mushabbahu bihi jahalatu din shi ne mushabbahu shi yasa yayi kama da baitin mutumin Andalus din nan da Ibn Hibajatul Andalusi da yake cewa warihu ta'abasu bilgusuni wa qad jara zahabul asili alalu jainil mai kaga mushabbahu bihi sai aka rafa shi ga mushabbahu yasa isti'ara ce anan za a gudanar komi ita dai wannan kasida za a dawo a tsaya a fedeta ta bangarori da yawa da ta bangaren abin da ya shafi tasarifi da nahawu da abin da ya shafi balaga da aruri duk za a dawo a fedeta kai hatta usulul fiqh da sauransu duk za a dawo insha Allah ta'ala ya zama an fede zaman ga malamin ma da aka yi zai kawo ko malam Faruku ka ce za ka fitar da ita ko na an yi da kai za ka kawo ko ka fidda shi shi yasa akwai insha'i dalabi kuma da yawa a kasidar akwai nida'i akwai istifhami akwai amri wanda yake duk amrin da yake ciki wato ba haƙiƙi bane majazi ne tunda an kawo shi ne dan lid du'a'i fashfa'a fihi aharijhu waqsiril ida'a ya rasulullah kai yawaita baiwa gare shi kai ta bashi kai azabi ma ya hawa domin ya samu rabauta da abin da yake so mafi tsarkakar salati tare da aminci musarmadan su tabbata abin dawamarwa ga abin zabi almarjuwi fayru din na ibul fa'il ne marjuwi sunan maf'uli yana rafa'antar na ibul fa'il ne shi yasa almarjuwi fayru hibahu wanda ake kaunar kwararar baiwarsa ko yaushe ana sa ran samun baiwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ta kwarara a samu duk masoyansa su samu wal ali salatin nan da salami su tabbata ga alayansa da sahabbansa matukar mai addu'a yayi addu'a ko mai kira yayi kira ya haira manyan tabuhul awwahu ya fiyayya wanda dukkan mai ko yake mai komawa ga Allah yake sauka gare shi duk mai komawa ga Allah to ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi kadai ne kofar Allah in ka je kace za ka wajen Allah ta kan wani ba ta kan manzon Allah ba to ba inda zaka wa anta babullahi ayyum ri'in atahu min ghayrika la yadkhulu to alhamdulillah sai sa kasidar dangane da harufa ta kunshi har harufa 38 to a tsaya ai bayanin kowanne harafi da wata ma'ana yazo fi'ilai kuma ta kunshi har 24 wanda a ciki akwai fi'ili mari 14 akwai murari'i guda 7 akwai fi'ili amri guda 3 lamirai akwai wajen 35 a ciki kuma kasidar daga wani bahari aka yi ta kasidar daga wani bahari ne aka yi ta ina ma barul kamili wannan rarabi aruri wanne rarabi wanne ita barul kamili yana da arurai guda nawa ne hajartu dalan yasu khabalan biramatai ajashala antallasabaqatuhum ila aruran guda nawa ne na barul kamil guda uku hajartu hajaja na uku ya guda uku ne larabai fa tara dalan yafi kowanne bahari yawa to wannan furin ne wannan rarabin kasida aruri na nawa ne rarbi na nawa aruri na farko ne ko wanda yake cikakke rarbi kuma na biyu wanda yake makadu'i mutafa'ilun ta koma mutafa'il mutafa'il ko shahidin sa a can wanne ne malama aruri wanda baiti suke kawowa shahidin sa ai da an yi shigo wanne ne baitin da ake kawowa shahidin wannan rarabin a ilmin aruri hajartu dalan yasu khabalan biramatai ajashal antal lasabaka tawmu ila bimutalifil amri ftakarta wa aktharu wa afsun yazubbu summa antamirin wala nakaltu mu an hiddatin fafta alta washaka umahafun lam tajid farigan kafani ko menene ka to wanne ne ai wa'iza da aunaka ko wa'iza da aunaka amma hunna fa innahu nasabun yaziduka inda hunna habala mutafa'il ka na habala mutafa'il kamar shi mana abadan tafu bi madikal afwahu ya hayra manyan tabuhul awwahul awwahu mustafil illa iyaka shi an samu me wana yan sami irmari mutafa'il ya koma mutfa'il sai ya koma mustafil ko sai a duba baiti 14 ne kowanne baiti yana da taf'ila 6 sau 14 nawa kenan 84 ko to a cikin tabilolin 84 wanne ne suka gamu da irmari wanne ne basu gamu da irmari ba tabila nawa ce ta gamu da irmari tabila nawa ce bata gamu da irmari ba shi dai abinda ake bukata ga dalibi duk sanda ya ga magana to akalla kowace kalma ya dauka a ciki ya zama zai iya magana akan ta ta fuskar ilmai akalla 7 to ya zama dalibi kenan amma ba haka bai fara zuwa makaranta ba yawo yake zuwa kawai ba makaranta yake zuwa ba ya za a ce zai magana a kanta ta fuskokin ya zama jumla ce ko akalla ya iya magana a kanta ta fuskar ilimai 10 to sannan ne ya fara zuwa makaranta amma bai kai haka ba yawo yake zuwa alhamdulillah Allah ya ce mai abuwai to cewa manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce farkon abinda Allah ya halitta haske na ne daga haske na ne halakallahu kullu shay'in Allah ya halicci komai an karba daga sayyidina Umar Allah ya kara yadda gare shi cewa jagoran mu shugaban mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yana mizantar da sayyidina Umar yace ya Umar ka san wane ne ni ni ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci haske na kafin halitta kowanne abu wannan haske nawa ya tsaya sujjada ga Allah yawan zuwa cikin sujjada tasa shekara har 700 yana wannan sujjadar. Farkon kowane abu da ya sujjada ga Allah shine haskena. Manzo Allah yake cewa ban faɗi wannan dan alfahari ba. Ya Umaru, ka san wane ne ni? Ni ne wanda Ubangiji ya halicci al'arshi daga haskena, ya halicci kursi daga haskena, ya halicci lauhul mahfuz daga haskena, ya halicci kalamul qudrati daga haskena, ya halicci hasken basiru daga wato hasken idanuwa min nuri daga haskena. Ubangiji kuma ya halicci hasken hankali wanda ke kawo nan halitta min nuri daga haskena. Ya halicci kuma hasken sanin Allah, sanin Allah da ke kasancewa a zakatan mummune, shi ma an halicce shi ne daga haskena. Ban faɗi wannan badan alfahari. Ya Umaru, ka san wane ne ni? Ni ne wanda saboda ni Ubangiji ya riƙe alkawari daga annabawa da manzanni da sauran al'ummu da cewa lalle su yadda da annabtata. Karanan ba da karnin su ringa wa junansu wasiya da ni da huko da alkawari na tsara bayan tsara. Ubangiji azza wa jalla ya ce, cinayen da Allah ya riƙe alkawarin annabawa saboda abinda muka ba ku shi na daga littafi da hikima annabta da aka ba ku, sannan kuma sai ga manzo ya zo gare ku wanda yake ya gaskata ga abinda yake tare da ku daga surarsa, ya zama sifarsa yanda aka faɗa a littattafanku da ya bayyana ɗin kuka ganshi haka wasifati da sifarsa. Lalle ne wallahi la tuminunna bihi, wallahi lalle ne akan ku tsaya ku ba da gaskiya da shi wala tansurunna, wallahi lalle ne akan ku tsaya ku taimake shi wala tansurunna, la tuminunna bihi wala tansurunna. Suka yi ikirari da haka, suka ce sun yadda. Ubangiji ya faɗa azamin qa'il, ya buwaye ku a matsayinsa na mai faɗa, kararkun kun yadda din cewa wanda yake zababbe na a cikin